Ti vuoi raccogliere?
Burina, Burina, Burina. Sabina, 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 Nikete.
Burina, Burina, Burina. Sabina, 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 Nikete.
Ni Burina,
Kaine.
Ni Sabina,
Kaine.
Ni Burina,
Kaine.
Ni Sabina,
Kaine.
Elmana.
Daga kallo daya duniya na ji na kamu da soyayya ke ce na aje a cikin raina baki da kishiya ciwon da yake damuna na samu lafiya ke ce zabi na donin zinariya kin ban soyayya 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 ji garawa na fu bukata yanzu ta kusan kina zauna ni fira akan anki idan na kusata in kasara mun ta fu sosai mun nisa ku bar saura ba ku irin ki a duniya ta ke dai ce
Zabina,
kyoto wacce nake so in kaiwa dangi
ni zaman